Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin duniyar Amurka. Har yanzu a lokacin hada wannan shiri babu cikakken haske kan jam'iyyar da za ta rike rinjayar Majalisar Dokokin Amurka. Yayin da ake ci gaba da kidaye kuri'u a wasu muhimman takara da aka yi na kujerun sanata da na 'yan majalisar wakilai a sassan kasar. Yayin da jam'iyyar Republican ta gaza samun nasara a wasu yankuna, mai yiwuwa jam'iyyar Democrat ta ci gaba da rike rinjayenta duk da cewa bai taka karaya karya ba. Yau bututun da zamu tattauna akai kenan, sunana Mahmud Lalo. Har yanzu shugaban Amurka Joe Biden bai san ko zai yi aiki ne da majalisar dokoki da ke da rinjayen 'yan Democrat ba cikin shekaru biyu da suka rage masa a wannan wa'adin mulki, amma duk da haka yana ikirarin samun nasara.
While the press and the pundits are predicting the giant red wave,
yace yayin da kafafen yaɗa labarai da ƙwararru suka yi hasashen cewa 'yan Republican za su yi mamaya, hakan bai yi ba. Bisa tarihi, shugabannin Amurka kan tafka asarar kujeru a majalisar dokoki a duk lokacin da aka yi zaɓen rabin wa'adi, sai dai 'yan Democrat sun lashe zaɓuka a wasu wurare kamar na yankunan wajen jihar Virginia da ke gefen birnin Washington DC, lamarin da ya hana 'yan Republican samun gagarumin rinjaye a majalisar wakilai. Sai dai duk da haka akwai yiwuwar Kevin McCarthy na jam'iyyar Republican shi zai zama kakakin majalisar.
Republicans will work with anyone who's willing.
McCarthy yace Republican a shirye suke su aiki da duk wanda zai hada kai da su domin samar da sabuwar alƙibla da Amurkawa ke bukata. To sai dai masu fashin baki sun ce karfin ajandodin sa zai kare ne akan mambobin jam'iyyar tasu da Trump ya mara wa baya. Garrett Martin mai fashin baki ne daga Jami'ar American University.
Yeah, I think it's going to be very difficult for Kevin McCarthy to be able to maintain cohesion.
Yace zai matukar wuya Kevin McCarthy ya samu cikakken goyon baya saboda rinjayen da za su samu kamar yadda al'amura ke gudana bai taka karaya karya ba. Al'amari ne da zai buƙaci hikima don samun nasara haɗa kan mutane. To baya ga haka akwai takarkarin da aka yi na sanatoci a sassan ƙasar da suka shammaci mutane kamar na arewa maso gabashin jihar Pennsylvania, inda John Fetterman ya doke ɗan takarar Republican Dr. Mehmet Oz, wanda hakan zai ƙara wa 'yan Democrat yiwuwar samun rinjaye a majalisar dattawa.
Protecting a woman's right to choose.
John Fetterman ya ce kare 'yancin mata na basu zaɓi, ƙara kuɗaɗen albashi, da samar da tsarin kiwon lafiya abubuwa ne muhimmai da suka shafi 'yancin bil'adama. Masu fashin baki sun ce wannan wani abu ne mai kamar wuya idan har 'yan Democrat suna rike da ƙuri'ar raba gardama da mataimakiyar shugaban ƙasa Kamala Harris za ta kaɗa. Amy Desi mai fashin baki ce a tsangayin nazarin al'amuran da suka shafi hulɗa da jama'a a Jami'ar American University. Yace damuwa ita ce wasu daga cikin batutuwan da mutane suka damƙawa 'yan takara da manufofin da suka sa a gaba ba al'amura bane da za a gansu a harkokin yau da kullum. A karo na biyu cikin shekaru biyu, masu kare ƙuri'a a jihar Georgia za su iya fayyace wanda zai karɓi rinjayen majalisar dattawa a zaben da za a yi a zagaye na biyu tsakanin ɗan takarar Democrat Senator Raphael Warnock da ɗan takarar Republican Herschel Walker. Wasu daga cikin masu jefa ƙuri'a a jihar irin su Betsy Nanes sun ce yana da muhimmanci kada a ba ko ɗaya daga cikin jam'iyyun wannan dama.
I think we just need to get back to middle of the road.
Tace ina ga abin da muke bukata shine mu tsaya a tsakiya. Mun matukar zura jiki a bangaren masu ra'ayin sauyi. Heather Parker, wacce ita ma mai kada kuri'a ce, ta ce
it feels like as soon as we get something going really good, we flip-flop and go the other way.
Abin yana yi kamar idan mun dauki hanya mai daidaiciya sai mu karkace. Muna ta kwan gaba kwan baya. Dama haka abin yake, haka tsarin demokaradiyya ya gada.
Seems like forever. So, but it is what it is. You know, that's democracy.
Ba za da iya sanin wanda zai yi nasarar rike cikakken rinjaye a majalisar dattawa ba, har sai an yi zaben zagaye na biyu a ranar 6 ga watan Disamba. inda masu duka da kuriya za su zabi tsakanin Warnock da Walker a jihar ta Georgia. Masu sauraro da kuma ka muka kawo ƙarshen shirin duniyar Amurka na wannan mako sai wani makon idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin Catherine Gibson da ta hada asalin rahoton sai Julie Ledes Gresham da ta hada mana shirin. Ni Mahmud Lalo nake cewa mu tara wani mako idan Allah ya kai mu.